Say KD. Say KD. Say KD. He says I'm old. Say KD. Say KD. Sita ta ku daidai da dariya sarki bai shari'a dan ya daga hannu guda daya jama'a na ta tambaya wai sarki ne ko hawainiya sarkin zazzo mai takalman karfe da gaskiya kowa ka taka ya taku
zango ina zaga
kwana a garin mahuta zan kwana rafin guzan zada kwana
bayani na shiga birnin gware da doka yan bulku giwa ba sa shakka kaciye da kaudu ne muku barka an cauki gabu sai ku taka ikara ku yi sai ku taka ku taka sai ku taka
na da mai zamani
shamalan lilo
yan kaduna mi ta ku na fizi
shamalan lilo
samari taka let's get busy
shamalan lilo
yan mata kar ku ta kulle zi Samari, taka let's get busy
Shama na na lino
Emmata, kalkwita kwa lezi